masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani
fati gaskiya komai saka jama ka kabiya haka ne editan na gaskiya wanda ta fi dubun zinariya sai mu gode Allah shi daya dan shi ne sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kwari da tudu da samaniya da mutum alajan da malaika da ubar sarari da tamaliya mulki iko da uladuka na ga sarki Allah shi daya shi yake ba wanda ya so duka ya sarautu a lardin duniya shi yake karɓe shiga taliki dan ya ɗanɗani wahalar duniya shi ka girmama wanda ya so duka shi ka sanya waɗansu su sha wuya shi ka ci wusa dare a cikin wuni kuma ya garo hasken safiya shi ka rayawar mamaci duka shi ke kashe mai rai shi ɗaya ikonsa a kan komai yake a ruwa da tudu da samaniya alwakilu mu dogara dogarai zahirin mu da ɓoye a zuciya mu amince zai mana taimako na haƙiƙa inda majaziya sallama a gare ku sarakuna mun yi niyyar bayyana gaskiya addu'ar mu ga Allah rahimi ya kiyaye arewa gaba daya mumunai da masihai jumlatan
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lauya naku ya New York ya zafi
wallahi zafi ai lokacin za lokaci yayi da zafi
godiya ga Allah masha Allah Allah ya kawo mu wannan yanayi kuma mun tashi zafi anan kamar ba su san sanyi ba
haka ne dan adam kenan
dan adam ne ya ga Allah ya ba mu lafiya naga duk da yake da yanzu an sake shiga zafi kuma wannan corona tana kara kullo kai kullum
kwarai kwa
kamuwa da wannan
ina tunawa a nan New York an fara kuma karfafa batun sanya takunkumin rufe fuska
eh haka fa
an fara karfafa wannan abu gaskiya
annoba tare yanzu tana nan da ita to baba kamar yadda ka ji mun faro waƙoƙin aka ce tuna baya ko
aka faruko aka ce
wasika ce yawa wasika muka samu daga wani mai sauraro sai dai kuma ni bai ma sa sunan shi ba yace wai yana ba da shawara
to
yace a rika gabatar da tsofaffin waƙoƙin Hausa kamar su Shata dan Kwairo dan Dawo da dai sauransu yace saboda ba wai matasa kadai ne ke sauraron wannan shirin ba yace dawa ma da dama suna jin dadin shirin saboda haka a rika sirkawa
to ba da la
da tawa sun ji nasu matasa ba su ji nasu
kwarai ko wani shawara ta yi daidai
ai muka ce to ba ma za ta kwana ba shi ne abun lura shi ne kowane shiri idan muka zo mukan so da zan samu ne mu yi mu sa waƙoƙin da suka yi kama da gaishe-gaishe da muke yi
haka
amma za mu rika sirkawa
gaskiya da wani sa'idin kuma saboda rashin shiga ofis ma na ya taimaka wa rashin waƙoƙin nan da suke jirgi a cikin inji
a cikin jirgi a cikin inji a ofis
haka
shi ne kuma tare waƙoƙin kuma sai an yi a hankali
gaskiya
a hankali to za mu ta kokantawa kana su ma masu sauraro idan suna da gudunmuwan waƙoƙin da suka san nasu ne na ƙashin kansu da muke da izinin amfani da su sai su ba mu
ba wanda za mu yi amfani da ita a ce sarki da kira
ba lauya ba an shi ne ta ce kun ci kuɗin ku yawa to baba kamar yadda muka saba bari mu bude da mika gaisuwar fata alheri ga Aliko Auta Kafinta Yalwan Gindin Akwati Barikin Ladi Jihar Plateau wanda shi ya aiko da sakon taya murna da fata alherin dadin sarautar Jalo Alhaji Hassan planin gindin akwati Allah ya sa fulani yake so ya fada domin ya sa kamar za a ce fulani na
tsuri eh haka da ne shi haka yake rubuta fulani sa
yawa to ka ji ba fulata ni da tsuri cewa yawa fulanin gindin akwati wanda za a nada shi ranar Laraba a fadan Ardo a gindin akwati firarar Laraba 25 ga wannan wata to Allah ya sa an yi adace Allah
amin so bari
ya kuma bada
ya bada ikon daukar nauyi
yawa daukar nauyi ya kuma sa a gama da jama'a lafiya
amin so ba amin to sai kuma gaisuwar ta murna na abin ya huce zuwa ga Hajji Amada da iyalan gidan Alhaji Inayi da ba iyalan Usmaniya a birnin Kumasi wadda Hajji Amada tace tana miƙa godiya ta musamman zuwa ga ilahirin al'umman da suka taya ta wurin daurin auren danta da ake kira Ibrahim Mamman Dan Karima ko kuma wato da aka fi sani da lakabi BA wanda aka yi a birnin New York tace tana gode wa jama'a Allah ya saka da alkhairi ya kuma bar zumunci to sai kuma miƙa ta'ziya da zamu yi zuwa ga Alhaji Bashir Kabore wato vice president na kungiyar 'yan kasa a nan New York kenan da kuma jikansa Hajiya Rahama wanda aka fi sani ta da Hajiya Umma da baki ɗayan gidan Alhaji Babal Wa'iz na rasuwar Hajiya Hindatu Adam wanda za yi addu'ar kwana 40 nata a yau Asabar din nan anjima kaɗan kenan da misalin karfe 10 na safe a unguwar Accra New Town a Angola to Allah jikanta ya kyautata makomanta
to amin sama amin sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Yunusa Tanko Bani Imbaka da Salisu Isa Fana da Iliyasu Abubakar Kedi Dan Bushiya sai Yakubu Mai Askin Badaraka Allah sa haka ne to gaisuwa da
amin
mallam ango mallamin makaranta ya wuri sai kuma gaisuwa daga Yakubu Abdullahi Dambam zuwa ga mai martaba Sarki Misau Alhaji Ahmed Suleiman da Alhaji Ibrahim Baba Umar Sadauki Misau da Alhaji Mustafa Shamadu da Alhaji Haruna BBY Tarmatsuwa sai Malam Lawan Mai Hula Dambam da Bala Mato Sarkin Arewan Dambam
to sai kuma gaisuwar sada zubunci na abar ya huce da ta fito daga Babawo Mai Aduwa wanda yake yana mika sako gaisuwarsa zuwa ga Hajiya Magajiya Bello Mai Aduwa da mai girma Sarkin Fulani Mai Aduwa Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Funtuwa da Abdul Aziz Dangoga Mai Aduwa da Mani Tinau Mai Aduwa da kuma Musa Malam Indu da Nasiru Dogon Dutse da Baniya malamin makaranta Ragana Matami Jamhuriyar Niger to Allah sa na faɗi wannan sunan da dai da kuma Lawal Mai Lafiya Tumfafi da Grace Alheri Abdu da Baba Yakub Makeri da Sarfilu Hashim Gumal ranke dade ai shigo wurin
to lambobin mutum
haka ne su fito yawa
to sai wannan gaisuwa da ta fito daga Mahmud Salihu Kauran Namoda baban Abdul Samad yake gaida mahaifinsa Alhaji Salisu Mai Gyara Agogo Kauran Namoda da limamin masallacin Juma'a na biyu a Kauran Namoda sai Khalifa Tuku Abubakar Mai Suna da Alhaji Sanusi Walin Kauran Namoda sai matarsa Sadiya Badamasi Mamar Abdul Samad da injiniya Kabiru Shehu Kamoshi da matarsa Anti Shafa'atu sai injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya baban Afnan da Hassan Hos Mai Hoto Kauran Namoda da Abdullahi Mai Sayi bakin kasuwa Kauran Namoda sai Liman Faruk na kasa ko na kasa ne ko na kasa ne Kauran Namoda
to wanda ba a so a ce ke
yawa da daukacin yan majalisar shayi da ke masallacin Juma'a na di Kauran Namoda da fatan suna cikin koshin lafiya
to sai kuma wannan sakon gaisuwa da ke cewa assalamu alaikum ina gaida mahaifi da Alhaji Haruna da ba da abokinsa Alhaji Sayo Jaudu Mai Kayan Lantarki a kasuwar Bajoga da Malam Muhammad Ba Hausa Mai Kankana a kasuwar Bajoga da Tela Yayaro Wakili Tashar Magariya Karamar Hukumar Nafada a jihar Gombe da ango labaran kaura na kungiyar Arewa Media Writers wanda yake garin Dogon Gundumar Ribadau a karaman hukumar Funakayin jihar Gombe da kuma kauna Baba Wuru a kauyen mu na Dafa da yaya Dugi mai gyara Daba da Isa Daba da Sarki Daba na Fubina Wolare dukkan su a karaman hukumar Nafada a jihar Gombe da kuma yaya ta Ummul Khairi Baffa Haruna Bajoga sako daga Baffa Haruna Bajoga angon Aisha baban Aisha jikan Aisha
lantan
in kare kuwa wadda
kuwa angon Aisha baban Aisha jikan Aisha kakan Aisha ka tabu kunnan Aisha to baba ka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan wasika da ta fito daga hannun Fatima Musa Wada Barikin Ladin jihar Plateau Nigeria tace salam a bari ya huce dan Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Zainab Babaji Barikin Ladi da Shamsiya Hamza Ibrahim da Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan sai Maryam yar Fulani daga Saudiya da Jummai matar Sani mai manja kasuwar Barikin Ladi sai Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi sai Maryam Dauda Murya Amurka
Barikin Ladi
yawa sai Maryam Dauda BOA Hausa Barikin Ladi da Alene Grace Abdu BOA Hausa
Barikin Ladi
Barikin Ladi da baba ya kuma makari
ku Barikin Ladi ku
baki Barikin Ladi ku haifi da Aishatu Ahmed Abba Abdullahi da Ramatu Garba baba sai Zainab Dilyaminu Abdullahi da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya
amin
amin to kuma amin to ma da laba ba yau labarin da zan baka ko labari ne da ya fito daga hannun malam Ango malamin makaranta a Yawuri.
Bisa ga
dukkan alamu wannan abun ya faru ne bisa ga cewa shi dai.
Wanda Baduri ke cewa true story. Da gaske ne ke.
To in kaje kai dai mu dai fada zan fada ne abin da ka fada.
To mu ji.
Zan fada gatanan ka ce
ku
zo mu ji ta. Yawa yawa. To wai in ji mallam Ango malamin makaranta Yawuri yace wai labarin santun wani badakare ne. Wai yace wai wani badakare ne mutumin juru
haka
har ma da bada sunan shi wai mai suna Yohana. Yohana to duk mai suna Yohana in dai kai badakare ne ko ma daga juru karbu wai yace wai Yohana ya je miki gaisuwar sallah yayi tattaki tun daga zure ta ta miki gaisuwar sallah har Yawuri
kai kalle ya yi zumunci
ai zumunci wallan wani an yi zumunci
eh wai dai kuwa
sai shikenan da da Yawuri sai mallam Ango yace miki akwai abinci da yawa ka sai ranar sallah
baba
dafa abinci sai dai ni dai kamar yadda na faɗa har yanzu ina jira ran sallah
to yo Allah
har yanzu ina jira ai sallah Madina dai ta ce min akwai wanda yace ya ji labari yana nan yana shiri
lalle ne kan haka da na muke ba
zai ga shi sai dai sai to kenan ba da kare ya diki gari ya tafi yawon sallah Yawuri ya tafi ba mallam Ango malamin makaranta yawon sallah a Yawuri
na'am
sai mallam Ango ya dauko mishi abinci da abin sha su shinkafa
dai ka san sallah magadi ne haka
yawa yawa shikenan aka ka kawo mishi abinci sai mallam Yohana yace shi gaskiya tuwon nan yafi mishi amma da duk sauran abinci shikenan sai aka mai da sauran abinci da kare ya zauna ya wanke hannu ya zauna yana cikin yana cin tuwo yana cin tuwo yana tsakiyar cin tuwo wai da fara san batu sai ce mashi wai abokina shin wai azumi kusa nawa ne kuke yi sai mana an waye ce miki wai wata guda ne muke yi sai mu da karen yayi ajiyar zuciya ya ce yana kan cin tuwo ya ce ni kan idan ne wata ne kwana 30 ban ci ba ban sha ba ai mutuwa zan yi yana loma tuwo kan ya ce ya kwana 30 ne na 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 na
azumi shekara bakwai ya yi azumin kwana 30 a can a tuwo din
a cikin tuwo wannan kwarya tuwon da yake ci
wayo
a kaikai sai na ce miki santi kaje
wato karaban hukumar shan dai din ba
a
duk ya hada masa ne a shi
duk ya hada miki ne a na kwarya tuwo
shi ne shan dai din
malamin makaranta an yi zubunci Allah ya kara mana zubunci da haka ke Allah ya kara mana zubunci da kullu zuba tare ko
amin sun ba abin
na ga malama zuwa na daga mana hannu sabili da haka tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
baba ya ko makeri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Yo, I'm a lafiya da juna sun zama na roƙon amana inda maslaha da juna inda soyayya da juna inda gimu fahimci juna mu dauki ilimi mu zauna mu yi amfani ku nuna a aikace uwana ba kyawa ba kiyana Allah adara ki ke kaga ki sani a cikin makiya kaza mu ala alim ma sani sirrin sarri da duniya ka sallata aiwa bauta da sani a cikin duniya amfani ne aiki da sani sai ta tsaya Asiya rayuwa mana tabbatan badan wa akuliya hakanan demokara iya ita ma ambar muwaya jikin kasa aka samu mana a sabona waya aka fanni kike kira mana a sabu yambaya waya a haike kini a da fasaha an bar mu a waya amin timo da kini kike sa aka bar mu a waya waya ai banga siyasa sanin ilimi yake sanya mutum ya fahimci kansa sai mun ja tawara sannan ilimi ya buru makasa haki ne kale sanga hukuma ko in ce kusa Kuya kyoto awaiwa kaso da yawa a fayyana gudunmawa da a zauna la'afiya da kowa haka nan kuma su ne kyoto a ɗorawa laifi da yawa kan tashin tashina da rashin aiki da sani ya zuwa ilimi gun san adam daga daga karfe ke zamowa ilimi kamar gishiki ne ka so kan gun kowa da kowa sannan aiki da shi ke fassara halayya ta kowa